Akuri wa mra ewa kuyashu tave hirka wahtanyampa Akuri wa mra ewa kuyashu tave hirka wahtanyampa Kondor kuna takunang man Tarush kuna korinang man Kondor kuna takunang man Tarush kuna korinang man Amari wamra agirame tu Amari wamra dejarame tu Amari wamra agirame tu Amari wanmi dejarame tu Siempre mi kutira munti Siempre mi tekrara munti Yakuna mi ni maptiki Wehri yata mutiati sheki Amari wamra hagira metu Amari wamra dejara metu Amari wamra hagira metu Amari winya dejara metu Kocha kuchun rima rima weta Ay manini me tukturinki Kocha kuchun rima rima weta Ay manini me panchirinki Meta noga tukturilla Meta noga panchirilla Lai 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 La da 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 da